am delighted to be here for the commissioning of another important transportation infrastructure, the Kaduna Inland Dry Port, which is the first proper inland dry port to be completed among the 7 earmarked provincial parks of the country.
Shugaban kasa Muhammad Buhari kenan lokacin da yake kaddamar da tashar sauke kayan teku ta kan tudu dake garin Kaduna, wanda yace ita ce ta farko cikin tashoshi guda 7 da gwamnatin shugaban kasa Muhammad Buhari ta shirya kaddamarwa a fadin wannan kasa. Sauran tashoshin kan tudun inji shugaban kasa Muhammad Buhari za a kaddamar da su ne a garuruwan Ibadan, Aba, Kano, Jos, Puntuwa da Maiduguri, waɗanda dukkanin su yace aiki ya riga ya yi nisa.
In addition to the Kaduna Inland Dry Port, 6 other inland dry ports in Ibadan, Aba, Kano, Jos, Puntuwa and Maiduguri, which have also been developed at various stages of completion.
Haka nan shugaban kasa Muhammad Buhari ya ce wannan tashar sauke kayan teku akan tudu da aka kaddamar a Kaduna za ta magance cunkoson da ake yawan samu a tashoshin ruwan Najeriya da kuma kan hanyoyin wannan kasa, wanda hakan inji shugaban kasa Muhammad Buhari zai sauƙaƙa kuɗaɗen da ake kashewa ta hanyar sufuri da kuma hada-hadar kasuwanci a faɗin Najeriya.
Congesting as a seaport and traffic gridlock in the port complex will be eliminated. Consequently, the cost of transportation and therefore cost of doing business will be reduced.
Barista Muhammad Hassan Bello shine shugaban hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa a wannan kasa, kuma ya yi ƙarin haske game da irin ribar da Najeriya za ta samu akan wannan tashar tudu da aka kaddamar.
Wannan tasha tana da muhimmanci saboda daga nan kana iya cewa kayanka su zo Kaduna, kaga ba sai ka je Lagos ba. An sauƙaƙa ma tafiya Lagos, an sauƙaƙa ma hayar motoci, an sauƙaƙa ma abubuwan sufuri da kuɗi, da kuma tsaiko da ake samu a cikin shi kafin kaya fito. Saboda haka abin farin ciki ne, kuma saboda daga nan ma za mu iya aika kaya ko idan kasashen waje. Abin da yasa ake cewa tattalin arzikinmu zai bunƙasa idan aka fara aiki a nan, wajen mutane 3,000 zuwa 5,000 za a samu aiki, sa'annan kuma wasu masana'antu za su dogara kan wannan tashar.
Alhaji Aminu Bello daga jihar Sokoto da kuma Alhaji Sani Gwamna daga jihar Zamfara suna cikin waɗanda suka halarci wannan taron kaddamar da tashar tudu da shugaban kasa Muhammad Buhari ya yi a garin Kaduna.
A jihar Sokoto already mun samu takardu daga Shifas Council da ita kanta gwamnatin tarayya na za a yi irin wannan a garin Ilela, wanda yake idan muka yi la'akari da tarihin Ilela wajen kasuwanci za a gan cewa wuri ne kuma ga shi kusa ga Niger, so wannan abu ya gaskiya yi daidai.
Yanzu za mu ce a arewacin Najeriya wannan shine na farko da aka samu cewa idan yanzu ka je ka sau kaya daga waje za a iya kawo maka su hannun garin Kaduna a buɗe kai biya hakkin gwamnati ka ɗauki kayanka. Haka kuma idan za ka daga nan Kaduna za ka zo ka cika kwanciya ɗinka ka tura, kaga an samu sauki ba sai ka je Lagos ba.
Ko bayan kaddamar da tashar sauke kayan teku ta kan tudu ta jihar Kaduna, shugaban kasa Muhammad Buhari ma ya kaddamar da wasu tarago-tarago na jirage da wasu kawuna masu saurin da za su rinka ɗaukar al'umma daga Kaduna zuwa Abuja. Jiragen da shugaban kasa Muhammad Buhari ya ce saurin da suke da shi zai baiwa 'yan Kaduna dama su yi aiki ko kasuwanci a Abuja, saboda jiragen za su rinka ɗaukar sa'a 1.5 ne kawai daga Abuja zuwa Kaduna ko kuma daga Kaduna zuwa Abuja. Isa Lawalikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.